أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah kare da gare shi yace Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a a sallarsa bai girmama Allah ba kafin yayi addu'a bai kuma salati ba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan yayi gaggawa sannan yayi kiransa yace da shi ko yace da waninsa idan da yanku yayi sallah ya fara da yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da godiya gare shi sannan kuma ya salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan bayan nan ya addu'a da abin da yake so Abu Dawud ne hadisin da Tirmidhi Tirmidhi yace hadisi ne ingantacce ko yaushe bawa zai addu'a to ya kama hanyar addu'a ba ya addu'a ba tare da kama hanyar ta ba shine mutum kawai ya addu'a yankakkiya bai fara da yabo ga Allah ba bai fara da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamata ya bawa ya fara ambaton yabo ga Allah dan tuna ni'imomin da Allah ya masa ya salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zama wansa wasida a cikin duk wata ni'ima da ta sabu ba sannan kuma ya roki bukatar ta sa wannan kabar daga Abi Muhammadin shine ka Abi da ujarata Allah ya kare da a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu
ya rasulullahi
muka ce ya rasulullahi mun san ya za mu ringa gaishe ka an fada mana a tahiyya assalamu alayka wa rahmatullahi ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh da ka za mu ringa yi masa salati sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu ku ce ya ubangiji ku yi salati kai salati ga Annabi Muhammad da salayen Annabi Muhammad kamar yadda kai salati ga alayen Annabi Ibrahim ake ga kai ka cancanci a yabe ka mai kai mai girma ne ya ubangiji ka albarka ga Annabi Muhammad da salayen Annabi Muhammad kamar yadda kai albarka ga alayen Annabi Ibrahim ake ga kai ka cancanci a yabe ka kuma kai mai girma ne hadisin nan Buhari da Muslim sun rawaito shi ita wannan yanda ta zo kenan kamar sallata ala ali ibrahim kamar barata ala ali ibrahim ba kamar sallata ala ibrahim ba an karbo daga abin madudul badari Allah ya kare da a gare shi yace Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana alhadi muna zaune a mazaunin sa'ad ibn ubadata Allah ya kare da a gare shi sai bashir ibn sa'ad ibn ubadata yace da shi wato bashir ibn sa'ad ibn sa'ad bata yace amaran Allah ubangiji ya umarce mu salati gare ka ya rasulullahi in zamu salati gare ka to ya zamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya dade shi a cikin shiru din an muka ringa burin ina ma a ce bashiru din nan bai tambayi manzo Allah ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga baya ku ce ya ubangiji kai salati ga annabi Muhammad da sallallahu alaihi wasallam Muhammadu kamar kai salati ga annabi Ibrahim kamar yadda kai salati ga alayen Annabi Ibrahim kai albarka ga Annabi Muhammad da kuma bisa alayensa kamar yadda kai albarka bisa alayen Annabi Ibrahim da hakika kai wanda abin yabo ne mai girma sallama kamar yadda ku sani ne assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Muslim ne ya ruwaito wannan hadisin haka hakanan ma Abu Dawud ya ruwaito, hakanan Tirmidhi ma ya ruwaito a littafin tafsiri daga jami'insa. An kabar ga Abu Humaid Sa'idi, Allah ya kare da gare shi. Abu Humaid Sa'idi yace, zabai sun ce ya Rasulullahi kaga zamu ma salati, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, wuce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa kama sallaita ala Ibrahim sama wa sunusuhin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim wa sunusuhin ala Ibrahim. Hakika kai ka cancanci aibe ka, kuma hakika kai mai girma ne. Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi. Akwai masu cewa wai salati ga Annabi ba wannan sai ga Ibrahimiya ba, wai ai ba salati bane. Kaga wannan raddi ne ga ijma'in sahabban manzon Allah, Allah ya kare yadda a gare su. Inda bayan wannan salati Ibrahimiya da Annabi ya koya musu, Allah ya musu ilhama wasu salawatin dewa. Ga salatin Abdullahi bin Mas'ud nan ta tabbata daga gare shi. Ga salatin Sayyidina Ali Allahumma dahiyal madhuwa, wanda yake shi ma ya zo daga fuska kyakkyawa daga gare shi. Ga sauran nau'o'i na salati da aka ruwaito daga sahabbai, wanda aka ruwaito daga tabi'ai. Kuma malaman hadisi sun suka ruwaito hadisin cewa man ra'a al-bakhilu man zututu inda hu falam yusalli alayya. Maruwaci shine wanda aka ambace ni a gaban sa yake min salati. Amma da suka tashi yin aiki da wannan hadisin ya suka yi, sun faɗi cewa an Rasulullahi tsayawa suke su kawo salatin nan Ibrahimiyyi, ko ko cewa suke sallallahu alaihi wasallama kawai, haka sallallahu alaihi wasallama suke faɗa. Nuna cewa ashe ya isa ya wadata. Muhyiddinin Nawawi mai wannan littafi, na littafin sa Azkaru, yace karancin salati ga Annabi kace salli ala Muhammadin, in kace Allahumma salli ala Muhammadin kawai kai salati ga Annabi, amma yace an gama akan haka. Kaga kenan wanda suka zo daga baya ma cewa ai duk wani salati in ba salati Ibrahimi ba ma a bashi waje daya, wata manufa ce yasa suke faɗa, fita ne daga ijma'in sahabbai da tabi'ai da abinda aiki ya gudana da shi. Masana hadisi su Buhari su Muslim da sauran, duk inda Buhari ya ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallallahu alaihi wasallam, amma su sun zo yanzu sun ce sun fi Buhari sanin hadisi. Muslim duk inda ya faɗa cewa yake sallallahu alaihi wasallam, amma su sun ce duk wannan ba salati ba ne, sun fi wa'annan duk malaman sanin salati. Kaga wata katobara ce babba suke don cimma wata manufa tasu kawai, don su zagi wasu bayan Allah maɗaukaka. Illa iyaka da ban abu ne wanda su bayan Allah sun gada tun zamanin sahabbai ake samun haka, wanda suke manyan sahabbai su wasu masu tafasawa a gaba. Akwai masu cewa Abubakar ya yi kuskure waje kaza, ya yi kuskure waje kaza. Akwai masu cewa Sayyidina Umar ya yi kuskure waje kaza. Na zamu haka yake faɗa, haka malamin sa shi ma ya fidda wasu gurare ma ne yake cewa ba zai faɗi guraren duk da suka yi kuskure. Ya faɗi cewa Sayyidina Usman ya yi kuskure waje kaza, Sayyidina Ali ko wannan ma kana ma kenan shi suka fito. Shi yasa dan daga baya wasu sun zo sun ce duk wannan bayan Allah madaukaka ya sun yi kuskure, daman sun bi tsarin wasu da suka gabace su ne akan tafarkin banna. Inda maulanmu Shehul Islam Shehu Ibrahim yake faɗa, maral inkaru ko maral jawabu, duk wani wanda zai zo ya inkari kan waliye daga baya, ai an riga shi, an riga shi. Duk waliye wa zai kai kamar Sayyidina Abubakar, wa zai kai kamar Sayyidina Umar, wa zai kai kamar Sayyidina Usman, wa zai kai kamar Sayyidina Ali. Amma ga wayannan sun ce ai duk sun yi banna, akwai guraren wai da suka yi banna. To kaga kana ma kenan wanda suka zo daga baya dan an samu masu yi musu inkari. Sannan da ake faɗa salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi kamatar abinda bawa ya lazumta, musamman a wannan zamani, zamanin da yake ya cika da rigingimu da fitinu da yawa, wanda samun tsarkakewa a zuciya yake da wuya. To shi yasa ba abinda zai gadarwa bawa tsarki a zuciyar koko ala kulli halin, ma duk wani halin da yake kai ya zama ya samu karɓuwa wajen Allah. To irin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma abinda zai gadarwa bawa samun haka irin yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Akwai nau'o'i na salatai dewa da suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, aka samu bambancin fahimta tsakanin manyan malamai da shehunai da manyan waliyai na Allah akan wani nau'i ne na salati yafi. Mu dai a dariƙar Mutijaniya, yanda aka yi bayani, yanda Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya bayani, yanda manyan waliyai da suka zo a dariƙar suka ƙara bayani, to ba kamar salatul fatiha a wajen salatul fatiha nan ta fi kowace salati saboda irin farilar da aka faɗa ta. Sai dai Hassan din ya yi dogon bayani a kanta a ƙarshen majalisi nasa, kuma yanda ake faɗa maulanmu Shehu Malam Atiku radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa da hannunsa ma ya rubuta a ƙarshen littafinsa Dofatul Hajj. Dofatul Mu'taz bi Dofatul Hajj da cewa wato akwai adadinta da aka faɗa, kuma ya ce ya yi wa kowa ma izini tun daga zamaninsa har abada. Duk wanda ya gani ya ɗauka ma ya yi masa izini, ya ce akwai adadinta da aka faɗa 740,000, wanda mun sha faɗarsa a nan. Shi ya sa wanda da ya yi aiki da wannan Shehu Malam Atiku yake faɗa cewa ya yi niyyar ibada ga Allah da kusaci da kyauta ga manzo sallallahu alaihi wasallama da ambaton wannan adadin, ba ya tsaya yi don wata bukata ba. Inda ya samu shiga to ai bukatun nasa ma a tsaya masa da su, shikenan sai a tsaya masa da su, ba wai ne mu tsaya ya shiga wajen Allah ya samu karbuwa a fadar Allah, ya samu karbuwa a fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya fi ya tsaya da ɗan guntuwar bukatarsa wadda ko an biya masa bai san ya za su gare da wannan ba, amma in ya samu shiga wajen Allah komai sai alamince masa. Haka nan kuma maulanmu Shehu Malam Atiku dai a nan da hannunsa ya rubuta abu na biyu wanda ya yi izini ko da yake shi ya ma fara faɗa, shi ne cewa lazimtar adadin ya fattahu 489 a kullum, cewa a lazimci wannan adadin. Ya kawo kaulin maulanmu Shehu Tijani radiyallahu ta'ala da yake cewa ku yi ƙoƙarin lakana wa mutane salatul fatiha ko da bayan ɗariƙa ba ne, don su samu kyakkyawar cikawa. Don duk wanda yake karanta salatul fatiha ko da sau ɗaya ne a yini da dare, zai samu kyakkyawar cikawa, zai samu kyakkyawar cikawa. Haka nan shi maulana mu Shehu Malam Atiku ya faɗi a wannan littafin daman ya yi ne don tara wasu salawatu, wanda wato ya nufin ya raba ne kyauta, kuma haka ɗin ya raba kyauta, ya buga ya raba kyauta, ya ce guzuri ne na aikin haji. Don a wannan shekarar ya yi haji wanda ya rage shekara biyu da watanni kafin wafatinsa. Bayan dawarsa daga wannan hajjin shekara biyu bai fidda wata biyar ba, tunda ya je hajjin 391 ya wafati, ko kaga ƙarshe ne tunda hajji ai ƙarshen shekara ne ko, da tunda a watan Zulhijja ne watan 12 ya wafati, kuma a jumada ko ya wafati a jumadal ula ne ko rabiul thani a shekara ta 394. Kaga kenan a shedawarsa daga aikin hajjin da wafatinsa bai fi wata 30 ba, bai fi shekara 2 da rabi ba, kuma bai ƙara sama. To a cikin wannan 489 adadin fattahu din, ha 80 ta 400 alif daya ha i 8 489, to a ciki ya faɗi sigogi 20 wanda ya kawo fa'idojinsu. Akwai sigar wato salatu rabbil amali din nan, wadda Dabarani ya ruwaito, haka nan Buhari ma ya ruwaito a tarihul kabir, a tarihinsa babba, kamar yadda Jalaluddin Suyuti ya faɗa a tafsirin Sadur Mansur, cewa daga sayyidina Abi Bakar radiyallahu ta'ala ya ce yana zaune tare da manzon Allah, sai wani balarabe bako ya zo, manzon Allah ya mutso da shi, ya mutso da shi kusa da shi, ya karɓe shi da girmamawa, ya saki fuska gare shi fiye da yadda aka saba gani daga gare shi. Abin ya ba ma musahabbai mamaki saboda su ba su taɓa ganin sa ya zo wajen manzon Allah, sai da ya tafi. Sayyidina Abu Bakar ya ce, suka tambayi manzon Allah, ya Rasulullah, ya aka wannan balarabe ya samu wannan karɓuwa a wajenka? Sai ya ce, abin da ya sa a kullum ya nemi wani salati 10 wanda yake ita kadai in kai ta ya isa duk wannan ibada mai ibada duk wani ibada mai ibada sai an dauka kama kamar ta ita ce Allahu sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabi adada man sallallahu alaihi min hakika wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabi kama yin bagila na an nusalli alaihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabi kama amarta an salla alaihi to wannan kenan wanda diya lazin ci karantawa mu a dariƙan mu adadin da aka bayar a karanta uku da safe uku da yamma uku da safe uku da yamma wanda ya to dama ana kiranta salatu raqil a'mali sallar daukaka ayyuka cewa inde kana yin ta to za a daukaka ma aiki kamar yanda ake daukaka ibada duk wani mai ibada duk wani ibada mai ibada da ya to kai sai an baka kamar ta inde ka lazumci wannan salatu to sannan kuma akwai salati ne wanda yake ya kawo wanda yake wato an fada cewa lalle wanda ya zance shi ya zama zai karanta shi 500 to wato zai zama duk wani abin da ya dame shi Allah zai warware masa da abin da yake damun sa Allah zai warware masa shine Allah sallallahu alaihi wasallam amrin salatin tu halu bihal ubadu wa tu yassaru bihal umuru wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam amrin abdullahi alqaim bihaqqillahi adada ma fi ilmillahi salatu wasalaman daimain bi dawami mulkillahi wa ala akhihi jawril almutawwaki bin nuri wa ala ali wa sahbihi wa farij an nima ahammani innaka ala kulli shay'in qadir to shi ma alzance shi adadin 500 ko dubu dan ya idu wani abu da yasa ya dan mutum to sannan kuma akwai adadin da aka fada cewa wanda da ya lazance karanta shi 40 daddare har to insha Allah zai samu ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da mafarki ne inna Allah sallallahu alaihi wasallam amanin nuri zati asali sai ruhi sai al-asma'i wa sifati وعلى آله وصحبه وسلم تسليما sannan kuma akwai wani salatin da aka kawo wanda aka ce wanda ya lazumci karanta shi 500 har aka samu sati guda to insha Allah ta'ala zai samu karbuwa wajen Allah zai samu biyan bukatunsa 500 har zuwa sati daya Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi salatin tukhrijuni biha min zulumatil wahmi wa tukhrijuni bi nuril fahmi wa turihu lima ashkala hatta yufham innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta allamul ghuyub sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam salatin ma shine na karshe a tsarin salawatin nan guda 20 da shi maulan mu shehu malati ku yafta su a wannan littafin nasa Allah sallallahu alaihi wa sallam amrin wa ala ali salatin tawriduni biha min zulumati wahmi wa tulimuni bi nuril fahmi wa tulimu lima ashkala hatta yufa innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta allamul ghuyub sallallahu alaihi wa sallam wa ali wa sahbihi wa sallam 500 has sau 7 to wannan dai kenan wato dai alzanci dai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine babban jari musamman a yau musamman a wannan rana Allah ya taimake mu Allah ya ramu tsayawa to kitabul azkari wannan littafi ne na zikirin babu farla zikirin da kwadaitarwa ba sa zikirin mun yi shi barka ta ala ya fada wallahi ambatan Allah ya fi girma daga komai wato ambatan Allah ya fi girma ga bawa fiye da komai ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ku ambace ni ni ma na ambace ku ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ka ambace ubangijinka a zuci a boye kana mai kaskan da kai kana mai nuna tsoro daga gare shi kuma ba sai ka daga murya ba ba sai ka daga murya ba ba cewa akai lalle kai boye ba amma ko da a bayyana zaka yi kakkace zaka daga murya bil gudui ka ambace Allah safiya wal asali da maraice wala takun min al-gafilin kakka zamo daga masu rafkana wanda suke barin ambatan Allah duk wanda yake bar ambatan Allah abinda zai same shi za a hada shi da shaydan a rayuwarsa sai ta zama tare kuman ya san zikirin rahmani nuqayyir lahu shaydanan fa hawalahu qalil kenan sai su ta zama tare shaydan ya samu dama yayin da yake so da shi wa'annahum laysuduna ma'an sabili wa yasiruna annahum mutaduna Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ba mace Allah an mako mai yawa ko dai kwa samu ku rabauta. Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma yace hakika musulmi maza da musulmai mata a izuwa fadin sa wa zakirina Allah kaseeran da masu yawa ammatan Allah da yawa maza da masu yawa ta ammatan Allah mata to wayannan Allah ya tanada musu gafara da lada mai girma. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wato inda shi Muhyiddin Nawawi mai wannan littafin yake fada a littafin sa Azkar yace an tambayi Ibnu Salah malamin nan babba wanda yake masani ne a hadisi da fiqh da usul din malami ne a cikin su shi sun hada mani kadan sanda Ibnu Salah yayi wafati Muhyiddin Nawawi yana karami inda shi Ibnu Salah yayi wafati 643 shi ko Nawawi an haife shi ne 631 shi yasa sun da yawa fati Nawawi yana da shekara 10-12 billahi ya ka malaman tarihi da yawa sun tabbatar da cewa ba su hadu ba duk da cewa kasar su kusan daya ce duk mutanen Dimishka ne ko kauyukan Dimishka shi Nawawi daga kasar Dimishka ne na ba sunan garin su shi ko Ibnu Salah a cikin birnin Dimishka ne yake da zama to shi aka tambayi Ibnu Salah din nan daga wani abu ne mutum zai zo da shi har a ce za a lissafa shi cikin zakirin Allah kasiran wazaki ko mace ce a rubar lissafa ta cikin zakira sai Ibnu Salah ya bada amsa da cewa idan bawa ilzin shi kawo zikiran da yake an ambata sun zo safa da yamma da kuma cikin wakutta da halaye masu mabambanta dare da rana to zai zamo daga cikin masu ambatan Allah da yawa maza ko masu ambatan Allah da yawa mata kuma Sayyidul Jubair sai daga cikin manyan tabi'ai wanda wasu ma suke cewa a cikin tabi'an ba kamar sa yace duk wanda ya lizanci ayyukan bi to lalle za a rubuta shi cikin zakirin Allah kasiran wazakirat ya wanda yake sun ba da gaskiya wa qala ta'ala bangi tabaraka ta'ala kuma ya fada a wata aya ya wanda yake sun ba da gaskiya ko ambaci Allah an mato mai yawa ku yi tasbihi gare shi safa da maraice ayoyin da yake sun zuwa wannan babin suna da yawa kwarai sanannu ne
akwai
kuma sauran dalilan da yawa da aka kawo na cewa akwai inda ake bayyanawa da zikiri Jalaluddin Suyuti har littafi ya guda akan hadisan da suka zo bisa dalilin bayyanawa da ambatan Allah kamar hadisin Abdullahi bin Mas'ud da yake cewa ba a gane cewa an gama sallah a masallacin manzo sai an ji an daga murya da ambatan Allah ana ambatan Allah kaga wannan ya nuna kenan ashe ana bayyanawa ne kenan tunda hannu ne sai je sallalle an gama sallah lalle an gama sallah shi yasa akwai littafi musamman da shi yayi Jalaluddin Suyuti akan dalilan bayyanawa da ambatan Allah billahi aka ambatan Allah ai kaga iri ne ko su masu yin zikirin a bayyane akwai wanda take a goye yanzu da dai da ake na dariƙa ai da mun ba a bayyana ake ba ko ba a bayyana ake ba ana yin sa ne a goye to amma akwai wanda ake a bayyana kamar wazifa kamar zikir injuma to wanda Abi Huraira da an karba daga Abi Huraira Allah ya kare dagare shi kana yace Manzala sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu kalmomi guda biyu wanda yake suna da saukin fada ga harshe ga su kuma suna da nauyi a ma'auni ga su Allah yana son a ambace su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan kalmomi suna da saukin fada amma wajen alakira wajen awan aiki za su ba da mamaki su kuma Allah yana son a faɗe su hadisin nan Buhari da Muslim sun rawaito shi hadisin ma shi ne ƙarshe a Jami'u Sahih na Buhari an karɓi daga Abu Huraira Allah ya ƙara yarda gare shi yace Manzala sallallahu alaihi wasallam yace wallahi in ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ya fi soyuwa zuwa gare ni daga baki ɗayan abinda rana ta fito gare shi wato duniya fadar haka ya fi wa bawa da a ce an ɗau duniya gaba ɗayanta an bashi a ce an hore masa ya faɗi wannan to ya fi masa haka inda ita duniya ƙararriya ce a ji daɗinta duk yawanta duk abin da mutum ya samu a ciki ai ƙararriya ne ita ko wannan kalmomin su baki a tun saliha ne suna nan tare da bawa har abada sai ta ganin amfaninsu muslim ya ruwaito wannan hadisin an karɓo daga abu huraira ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من يشاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أيني وعلى كل يفعل سوء دري
قالت له أنا عدل أشريك
sai ta zama ta yi daidai da ‘yanta wuyayi goma gare shi za a ba shi lada kamar ladan da a ce ya ‘yanta bayi goma ne kutubar lahomi a ta hasana komi a ta hasana za a rubuta masa hasana ɗari za a rubuta masa hasana ɗari mai a tu sayi a ke za a shafe sayi a ɗari kuma daga gare shi kiyar zami na shaida ne za ta zama kariya gare shi daga shaidan yau mahu zalika a wannan yinin nasa har marance idan kuma da marancen ya sake maimaitawa sai ya zama haggari ya waye yana cikin kariya daga shaidan wannan ya ce adin sai ba zai zo ba da abin da yake ya zo da wanda yake da abin da yake ya fi abin da shi wannan ya zo da shi sai ko mutumin da yake ya yi aiki fiye da nasa manzo Allah kuma yace wanda yake subhanallahi bihamdihi haini saudari za a sare da zunubansa ko da ta kai ruwan kogi a yawa Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi an karɓi daga Abi Ayyub al-Ansari Allah ya ƙara yadda a gare shi an karɓi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu dawal mulku wa dawal hamdu ala kulli shay'in qadir sau goma sai ya zama kamar wanda ya yanta rauka hudu daga din Annabi Isma'il wato wanda ya bayi wanda suke zababbu Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi an karɓi daga Abi Dharr al-Ghifari Allah ya ƙara yadda gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni bana baka labari ba da aikin da yafi soyuwa magana da yake tafi soyuwa zuwa ga Allah hakika magana da yake tafi soyuwa zuwa ga Allah ita ce bawa ce subhanallahi wa bihamdihi Muslim ne ruwaito wannan hadisi an karɓi daga Abi Malik al-Ash'ari Allah ya ƙara yadda gare shi kana yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sarki shine rabi guda ko bangare guda a cikin imani alhamdulillahi tamla'u al-mizana tana cika ma'auni a ranar alkiyama subhanallahi walhamdulillahi su kuma suna cika su biyun au tamla'u ko kowace ɗaya daga cikinsu na cika abinda ke tsakanin sammai da ƙasa Muslim ne ruwaito wannan hadisin sa'adun abi waqasin Allah ya ƙara yadda gare shi kana yace wani balarabe ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah ina so ka koya min wata magana da zan ringa fada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu Allahu akbar kabira walhamdulillah kaseera wa subhanallahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aziz al-hakim qala sai balaraban yace ai duk wannan sufofi ne da yabo ga ubangiji na wanne zan yi kuma ni dan kaina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi Allah yace Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni yayin abin da bawa zai roƙa ga Allah wannan abu hudu samun gafara samun rahama samun shiriya samun arziki wanda duk ya rabota da wannan hudun ai shikenan and abin da yake wannan su kamar ƙara shi ne Muslim ya ruwaito wannan hadisi an karɓo daga sauba anhu Allah ya kare da gare shi yace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sallama daga sallarsa sai yace astaghfirullah har sau uku sannan kuma yace wato wannan nuni ne zuwa cewa baba ko yaushe duk yanda ya kawo ibada kai ga ibadarta sa ta isa ya nemi dai gafarar Allah ba wanda yake ya bauta wa Allah hakikanin bautarsa kowa duk bautar mai bauta to abinda Allah ya cancanta na bauta ya fi haka ni yabo mai yabo abinda Allah ya cancanta na yabo ya fi haka duk girmamawa mai girmamawa abinda Allah ya cancanta na girmamawa ya fi haka shi yasa Allahu akbar min takabiri kulli mukaddir shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sallama farko abinda yake duban cewa sallata sa kamar bata samu cika ba tare da cewa da za a tare ibada duk masu ibada aka hada bata kai ta ba ibada manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da za a tare sallar duk masu yin sallar bata kai ta ba sallar manzon Allah ba amma tare da haka yake ganin sallata sa kamar bata cika ba yana gamawa neman gafarar Allah yake to ballanta na wani wa kana kuma sai ya ce bayan ya istighfarin nan allahumma anta salamu minka salamu tabarakta ya zalalu lika rani aka ce ga Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Auza'i wato Auza'i din sunan wani kalkarya ce a kasar Dimishq wanda in an fita ta kofar da ake kira babul faradi shine za a wannan alkarya shi Auza'i yana cikin mustahidai manya malami ne babba a fannoni da yawa yau fati hijira na da shekara 157 kuwa shine ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi kaka ake istighfar ya ake wannan istighfar da aka ce annabi yana yi bayan ya gama sallah kana auza'i yace ai yanda yake cewa yake yi astaghfirullah muslim ya rawaito wannan hadisi haka ne imam ahmad ya rawaito shi haka nan abu dawud tirmidhi da sahih ibn majah da sun rawaito shi an karbo daga migira ibn shubata Allah ya kare da a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama sallah ya sallama ya kance la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima ataita wa la mudiya lima manata wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd ya ubangiji ba wanda yasa ya hana abinda ka bayar in Allah ya baka abu ba wanda yasa ya hana ka ba kuma wanda yasa ya bada abinda ka hana in Allah bai baka abu ba to ba wanda yasa ya baka duk sa'ar me sa'a wannan sa'ar ba za ta kai shi ko ina ba sai in ta hadu da taimako daga gare ka ya Allah sa'a babba ga bawa shine ya samu taimakon Allah a lamarin sa ba ka ba duk sa'a ta sa sai ta tashi a ba komai ba muttafaqun alayhi hadisin nan Buhari da Muslim sun rawaito shi
Abdullahi ibn Zubair
da Allah ya kare da gare su
annahu kana yaqulu
cewa shi ya kasance yana cewa bayan kowace sallah yayin da ya sallama la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah la na'budu illa iyyahu lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law kana al-kafiruna Abdullah ibn Zubair yace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadar su bayan duk wata sallah da ya tafarin la bayan da sallah da ya tafarin la Buhari Muslim ne ya rawaito wannan hadisi an karbo daga Abi Huraira Allah ya kare da gare shi cewa wanda suke almajirai a cikin muhajirai sun zo ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masu kuɗi sun tafi da darajoji madaukaka da ni'ima wadda take tabbatacciya me yasa domin suna yin sallah kamar mu yanda muke sallah suna yin azumi yanda muke azumi amma Allah ya fifita su da basu dukiya ya hujjuna za su dau dukiyar su su je hajji mu ba mu da halin zuwa hajji za su je umra da dukiya dukiyar su mu ba mu da hadin zuwa umra za su yaki za su taimaka wa masu yaki za su sadaka kuma duk da dukiyar ta su sai manzo Allah ya ce
ala ba'alimu shay'an
ba na sanar da ko wani abu ba kuna son sanar da ko wani abu wanda in kun yi duk wanda yake ma ya tsere muku sai ku riske shi wanda kuma da bai kai ma ka ba ku ba sai ya zama kun tsere masa da wannan ba wanda zai zama ya fifice ku sai wanda ya kaba yin da kuka yi
ba
suka ce bala ya rasulullah sanar da ku sai manzo Allah ya ce ku yi tasbihi ku ce subhanallah ku ce alhamdulillah ku ce allahu akbar bayan kowace sallah sau 33 abu salih rawi ya ce rawi an abi hurairah to shi ne rawaito hadisin daga abu hurairah yayin da aka tambaye shi ya ake wannan tasbihin da tahmidin da takbir yace
subhanallah
yace subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sai nisa fada kenan ya sake fada bi kenan sai ya zama ya sami 33 daga duk daga kowace daya daga cikin su gaba daya Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi Muslim ya dadi a ruwayarsa sai almajiran muhajiran nan suka dawo daga baya wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi yan uwanmu masu duniya masu kuɗi sun ji abin da muke su ma ya zama suna yin yanda muke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika fa'lu la yuti man yasha baiwa ce ta Allah Allah yana ba da ita ga wanda ya so baiwa ce ta Allah yana ba da ita ga wanda ya so dusuru jami'i ne na dasuru da fata dalil da sukunin ta mai yaya uku shi ne dukiya mai yawa dukiya mai yawa an karbo daga gare shi dai ya karbo daga manzo Allah an karbo daga Abi Hurairah ya karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wanda ya ce subhanallah bayan kowace sallah 33 ya ce alhamdulillah alhamdulillah sau 33 ya ce Allahu akbar sau 33 ya faɗa ci fanna garin la ilaha illallah wa la sharika lahu wal mulku wa lahu alhamdu ala kulli shay'in qadir za a kankare zalibansa za a yafe masa zalibansa koda ta kai yawan ruwan teku koda ta kai yawan ruwan teku wannan ruwayar kaga aka faɗa da daidai wacce ruwayar ko zahirin ta cewa gaba ɗaya za a hada a faɗa in an hada uku an sai a ce an yi ɗaya kenan kuma wacce ruwayar ba ta zo da cewa a cika ɗarin ba wannan ko ta zo da cewa a cika ɗarin da la ilaha illallah wa la sharika lahu wal mulku wa lahu alhamdu ala kulli shay'in qadir alaikum salam duk wanda aka yi ɗaya ne ko wanne ya inganta ko wanne ingantacce ne an karɓi daga kabi ujara ta Allah ya ƙara yadda gare shi ya karɓi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wasu abubuwa da ake yin su bayan sallah wanda duk mai faɗa su bayan da za a yi tabi ko wanda yake aikata su gurbin kowace sallah ya faɗa sau 33 subhanallah subhanallah ya faɗa sau 33 kuma alhamdulillah alhamdulillah ya faɗa kuma sau 34 Allahu akbar Allahu akbar wannan ya zaro kenan tsakanin su ne suka haɗa ɗari amma sai an haɗa da wancan la ilaha illallah ba tunda takbirin a wannan ruwayar 34 ne Muslim ne ruwaito wannan hadisin sa'idun nabi wa qasim Allah ya kare da gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana neman tsari gurbin salloli da wayannan kalmomi ya ubangiji hakika ni ina neman tsari da kai ka kiyaye ni daga tsoro ko ruwa ina neman tsari da kai daga ce za a mai da ni zuwa wato mutum ya tsufa tukuk ya zama bai san ma me yake ba sai dai a dauka sai a kwanta sai a bada abinci da sauransu shine arzalul umuri ana neman tsari da kai daga fitinar duniya ina neman tsari da kai daga fitinar kabari tambayar da ake yi a kabari Buhari ya ruwaito wannan hadisi an kaba daga Mu'adh bin Jabal Allah ya kare ta gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hannun Mu'adh yace da shi wallahi ya Mu'adh wallahi ni lawai buka kika ni na rantsa ma da Allah ni ina son ka sannan kuma yace da shi ina ma wasiya ya Mu'adh kada ka taba bari a gurbin sallah duk sallar da kai ka ce alama ne ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wannan hadisin yana cikin hadisan da aka ruwaito su da tasalsuli yanda zai zama duk malamin sai ya kama hannun almajir yace ya fulan inni uhibbuka ala tada anna anta qula dubura kullu salatin alama ni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika an shi yasa ana da hadisai ina cikin hadisai musalsalai wanda kuma yake ingantattu Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da isnadi ingantacce an Abi Hurairah ta hadisin Abi Hurairah na 16 kenan ko an karbu daga Abi Hurairah Allah ya kare da a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayan ku ya yi tahiyya bayan ya gama tahiyar kafin ya sallama ya nemi tsari da Allah daga abu hudu ya nemi Allah ya tsare shi daga abubuwa guda hudu wanda yake a rayuwa sun fi kowanne abu cutarwa gabawa ya ce ya Ubangiji ina neman tsari da kai daga azabar wuta wanda duk ya je wuta ai ya gama kunyata rabbana innaka man tudkhil النار فقد خزيتها ya nemi tsare kuma da Allah daga azabar kabari ya nemi tsare da Allah daga fitinar rayuwa da mutuwa wato baki ɗaya musibu kenan da aka ce fitnatul mahaya ya hada duk wata musiba sawa'u za ta cutar da jiki ne ko addini ko duniya shi kansa wanda ya yi addu'a ko ko duk wanda yake nasa ko duk wanda yake nasa to fitinan mutuwa ko shi ne yanda aka faɗa cewa wasu bayi yayin karɓar ransu shaidan yakan zo ya ringa yi musu waswasi har in ba a ji sa'a ba a zamo rai ya fita ba bisa halin imani ba wannan shi ne fitinar mutuwa kenan sannan kuma wannan kuma ga tambayar mala'iku a kabari da sauran tsarmatikan kabari ku nemi tsari da Allah wato ɗayanku ya ce ina neman tsari da Allah daga shirin fitin masihu dajjali muslim ne ya ruwaito wannan hadisin an kaba daga sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zuwa sallah a cikin sallar tasa yana cikin ƙarshen abin da yake faɗa bayan ya gama tahiyya kafin ya sallama Allahumma ghafir li ma qaddamtu ya Ubangiji ina roƙonka ka gafarta min duk zunuban da na gabatar da zunuban da na jinkirta shi ma kenan wanda yake an ce bai da zunubi an faɗa bai da laifin amma tare da haka yake neman gafarar Allah kaga wannan koyarwa ce ga al'umma da abinda na boye da abinda na bayyana da abinda ne sakaci a cikin sa da kuma abinda ma kafi ni sanin sa wato ma anta alam bihi minni ya fi umumi ma ya hada komai wannan wato kwadaitarwa ce ga al'umma cewa lalle su kula da istighfar tunda idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan tare da idan abin nan da yazo a cikin to ballanta na sauran al'umma wanda da ban su muhalli ne na zunubi da saban Allah antal muqaddim Ubangiji kai ke daukaka wanda ka so daukakawa wa antal mu'akhir kai ne mai kaskanta wanda ka nufi kaskanta shi wani yana baya sai a daga matsayin sa har ya kai matsayin sa bika wani kuma yana madaukakin amma sai a kaskanta shi ya dawo kasan kasa a matsayi ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba kai ba Muslim ya ruwaito wannan hadisin an kaba daga Aisha Allah ya kare da a gare ta kana tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance aitawa a cikin ruku'un sa da sujjadarsa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli hadisin nan da bai da muslim da sun ruwaito shi a wata ruwaya wato muslim ya dade a tasar ruwaya cewa ita awwalul qur'an ma'ana na fassara qur'ani haka din da yake kabab shi ne abin nufi da abin da aka faɗa a cikin surar izaja fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wana an karbo dai daga Aisha cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana faɗa a ruku'unsa da sujjadarsa subhan qudus rabbul mala'ikati wa ubangiji wanda yake tsarka abin tsarkakewa daga duk wata tawaya ko wani aibi wanda shine mai tafi da lamarin mala'iku mala'ikun da yake da halitta ba mai girman su ko ba mai yawan su shine ko mai tafi da babban mala'ika ma shine ruhu wanda malamai da yawa suka ce mala'ika jibrilu ake nufi muslim ya ruwaito wannan hadisin an kabura ga Ibn Abbas Allah ya kare da gare su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce amma ruku'u ku girmama ubangiji a cikin sa amma sujada ku yi kokari a cikin addu'a an yustajaba lakum ya cancanta a ce an amsa muku sannan bawa yake halin sujada yawaita addu'a waje ne na amsa addu'a tunda ya zo a hadisi a garba ma ya kunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid hadisin da nan gaba zai za a faɗe shi to muslim ya ruwaito wannan hadisin an karba daga Abi Huraira Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nafi kusacin yanda bawa yake zamowa daga ubangiji alhali yana cikin sujjada ku yawaita addu'a a halin sujjada wato nan yana daga inda aka shafe labari wujuba a karabu din mubtada ne sai aka kawo jumla haliya ba za ta ne wa hawa sajidu ba wa sajidu din jumla ce wadda take haliya labarin an shafe shi wujuba to muslim ya ruwaito wannan hadisi kamar yace hasilu wa huwa sajidu hasilu din shine labarin to muslim ya ruwaito wannan hadisi dan karbo daga Abu Huraira cewa manzo Annabi Isa yayi albishir da ni wata ta yi mafarki lokacin da ta samu ciki da ni cewa haske ya fito daga gare ta daga tannin Busra garin Busra kasar Sham ta haskaka daga wannan hasken irin wannan hadisan ne wai wasu yanzu suke cewa wai bai kamata ba fa